Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Yau Alhamis daya ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yi daidai da ranar 13 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Maryam Dauda. Amma kamar kowace ranar sallah, mukan jingine duk shirye-shiryenmu don baiwa ɗan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya damar mika saƙon barka da sallar su ga ɗan uwa da abokan arziki da suke a gida Najeriya. A bana ma za mu gabatar da waɗannan gaishe-gaishen. Amma kamun mu kai ga waɗannan, sai Maryam ta karanto mana cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shekara ta biyu kenan al'ummar musulmai a kasar Indonesia suka yi sallar Idul Fitr a yau Alhamis a cikin wani yanayi na rashin armashi, yayin da annobar COVID-19 ta sake sa a rufe masallatai akan dole da kuma raba iyalai a lokacin hutun sallar bayan kammala azumin watan Ramadan mai alfarma. Masu ibada sanye da takunkumin rufe hanci sun tattaru don gudanar da sallar Idi a titunan Jakarta, babban birnin Indonesia. Kasar da tafi yawan musulmai a duniya ta bari a yi sallar a masallatai a wuraren da babu hadarin yaduwar cutar sosai, amma an rufe masallatai a wuraren da ke tattare da hadarin yaduwar cutar sosai, ciki har da babban masallacin Istiklal da ke Jakarta, wanda shine mafi girma a kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Shekara ta biyu kenan ana hana 'yan Indonesia da Malaysia yin tafiye-tafiye don sada zumunci da 'yan uwansu a lokacin bikin sallar. Isra'ila na shirya dakaranta a bakin iyakar Gaza saboda yiwuwar kai farmaki a yankin na Falasdinawa, yayin da 'yan kungiyar mayakan Hamas suka harba ƙarin rokoki a unguwannin Isra'ila a yau Alhamis. Kwana na hudu kenan a jere ana jin sautin gargaɗin hari ta sama a kudancin Isra'ila, yayin da wasu rokokin da aka harba arewa suka isa har kusa da birnin Tel Aviv. Dakarun Isra'ila sun ce mayakan Hamas sun harba rokoki 1,600 a fadin yankin iyakar tun daga ranar Litinin, amma na'urar kare makaman Isra'ila ta kare galibin su, yayin da kusan rokoki 400 suka kasa kaiwa wuraren da aka auna su amma suka fada cikin Gaza. Isra'ila ta maida martanin farmakin rokokin da munanan hare-hare ta sama akan wasu wurare da mayakan Hamas ke rike da su a Gaza, ciki har da wurin da Hamas ke harba rokokinta da ofishin leƙen asirinta da kuma gidajen shugabannin kungiyar mayakan. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden na fuskantar matsin lamba akan yayi magana game da tashin hankalin da ke karuwa tsakanin Falasdinawa da Isra'ila, yayin da sabon fada ya tsananta a wannan makon har ya kai ga kashe sama da Falasdinawa 50 da kuma Isra'ilawa akalla 7. Karuwar tashin hankalin, wanda sabani akan wuraren ibada suka haddasa da kuma bayyana bacin rai akan korar wasu iyalai Falasdinawa da Yahudawan da suke gabashin birnin Kudus suka yi, su ne mafi muni tun bayan yakin da Isra'ila ta yi a Gaza tsawon makonni 7 a shekarar 2014. Biden ya yi magana akan batun ta wayar tarho da Prime Minister Benjamin Netanyahu a jiya Laraba. Biden da Netanyahu sun amince su dinga tattaunawa kwad da kwad, a cewar bayanan wayar da fadar White House ta fidda, yayin da Amurka ta yi Allah wadai da tashin hankalin, ta kuma yi kira da a kwantar da hankali sannan ta tura jakadanta na musamman zuwa yankin. Kamfanin babban bututun man Amurka da ya fuskanci babban kalubale sakamakon kutsen yanar gizo a kwamfutocin kamfanin don neman kuɗin fansa ya tunar da sake fara aiki. A jiya Laraba da rana ne kamfanin bututun man na Colonial Pipeline ya tunar da sake fara aiki, amma ya ce za a ɗauki kwanaki kafin a koma tura mai kamar da. Ta yiwu wasu kasuwanni da kamfanin ke turawa mai su fuskanci ko su ci gaba da fuskantar katsewar ayyuka a ɗan lokacin da aka fara aikin, a halin da ake ciki gwamnatin Amurka da jami'an masana'antar man na roƙon masu ababen hawa da su daina rububin sayan man ko tara shi saboda fargaban rashin tabbas din samun man. Sojojin Sudan sun kashe wasu masu zanga-zanga biyu tare da jikkata wasu su 16 a daren shekaran jiya Talata a birnin Khartoum ranar da aka cika shekara biyu da yin zanga-zangar da ta kaddamar da juyin juya halin da aka yi a Sudan. Kungiyar kwararren Sudan ta yi tir da haran ta kuma kira shi saba yancin gudanar da taro. Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya ba Attorney General izinin kaddamar da bincike ba tare da bata lokaci ba. Kungiyar likitocin Sudan ta tabbatar da kisan akalla mutane biyu da aka harbe ranar Talata a wajen shalkwatar sojoji da ke birnin na Khartoum. Dr. Walidan Alfeki dan kungiyar likitocin ya fada wa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa mutane 37 suka jikkata kuma ana jinyar su yanzu haka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho mai sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho mai sallar Eid.
Masauraranmu assalamu alaikum. Ta da fatar an yi sallar Eid lafiya. Ana kuma ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna addu'ar Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka yanta a wannan wata mai albarka. Yau Alhamis ɗaya ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijiran manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 3 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harandene ke gabatar muku da shirin namu na gaishe-gaishen sallah, wanda mutane mazauna kasashen duniya ke mika sakonnin gaishe-gaishen su zuwa ga 'yan uwansu da ke gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru har ma da Chadi. Shirin zai fara da gaishe-gaishen sallah kamar haka.
Tafiya wai taranar Eid, dun ba shakka ladar mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alhaji Bilal Badamasi ko Bomoshishi, mutumin Najeriya mazaunin ƙasar Masar. Ina mai mana addu'a da fatan alkhairi Allah ya karba ibadunmu da muka gabatar a cikin wannan wata na Ramadan. Allah ya karba ibadunmu, Allah ya sanya mana albarka. Ina mai addu'a Allah ya ji kan mahaifina, Allah ya gafarta masa, Allah ya yafi masa, Allah ya ji kan dan uwana Muhammad Sani, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya yafi masa, Allah ya sanya ma iyalansa da ya bari a duniya albarka. Ina mai mahaifiyata addu'a da fatan alkhairi, Allah ya karba ibadunta da gabatar, Allah ya kare ta, Allah ya kara mata lafiya, Allah ya sa ta cika da kyau da imani. Ina mata barka da sallah. Ina yi ma Hajiya Ummi mama ta ta kaina ina mata barka da sallah. Ina mata addu'a Allah ya kara mata lafiya, Allah ya sa ta gama duniya lafiya, Allah ya sa ta gama da hajjia lafiya. Ina ma musulman fadin duniya gaba daya fatan alkhairi da barka da sallah. Ina gaida Aisha, ina mata barka da sallah. Ina gaida Halima, ina gaida Malam da Adam, ina gaida Hajiya Ayush Nos, ina gaida Safiya, ina gaida Amara kullun kuka da gima. Ina gaida Tami Egatan babanta da mamanta. Ina gaida Alhaji Ibrahim mai gidana. Ina gaida gaba ɗaya al'umma fadin duniyar nan. Ina ma kowa da kowa barka da sallah.
Assalamu alaikum, sunana Idris Adamu, idan asalin jihar Yobe ne a Najeriya. Ina zauna nan kasar Cyprus a arewa bangaren Turkawa. Ina gaida mahaifina Alhaji Adamu da ke garin Damasu. Ina gaida mamata da abokan zamanta aki ɗayan su. Ina gaida yayana Sa'idu Adamu. Ina gaida alƙali sarkin noma Kanina. Ina gaida Habiba Adamu. Ina gaida Asma'u Adamu. Ina gaida Hawwa Adamu. Ina gaida Mai Jidda Adamu. Ina gaida Umayyatu Adamu. Ina gaida Aliyu Adamu, ina gaida Abubakar Adamu, wato doctor kenan. Ina gaida kanin kakata Alhaji Umaru, ina gaida kanin kakata Alhaji Adamu ke garin Maiduguri, ina gaida kanin kakata Malam Sulele ke garin Damashiru, ina gaida abokina Barde, ina gaida Dauda Abubakar, ina gaida Baita, ina gaida Malam Idris KDC, ina gaida Alhaji Sagir abokina, ina gaida Malam Baffa, ina gaida Muhammad Sadu Mala, ina gaida Baba Gana Mofiyo, ina gaida Alhaji Shetima, ina gaida Mailam Mai Mofiyo, ina gaida Alhaji Umar Bello duk da ke garin Maiduguri, ina gaida Aunty Sa'adatu duk da Maman Hajara, ina gaida Aunty Bilki, ina gaida Hadiza duk da ke garin Maiduguri, ina gaida Muhammad Sanu Guru, ina gaida Salisu, ina gaida Rabiu, ina gaida Adam Hassan, ina gaida Ishaq wato babani kenan. Da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Aisha, ina miƙa gaisuwa na ga Ali, ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Hanan, ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Muhammad. Da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin ya rabbi.
Yau zan tafiya ta ba zan zauna ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Sani Usman, ni yar asalin kasar Najeriya ce. Ina karatu a birnin Sin. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah zuwa ga VOA Hausa. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah zuwa ga iyayena da ƴan uwana dake garin Abuja, Brigadier General Sani Usman retired, Hajiya Hadiza Sani Usman, Nabila Sani Usman, Usman Sani Usman, Faruk Sani Usman, Najat Sani Usman, Sa'adat Sani Usman, Farida Sani Usman da Said Sani Usman. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga kakannina dake garin Katsina, Alhaji Usman Dan Baba da Hajiya Fatima Usman Dan Baba, Alhaji Lawal Sada da Hajiya Amina Liman Bello.
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Abubakar Hassan, wanda ke Egypt, kasar Masar. Ina farin cikin miƙa saƙonnin gaisuwa na sallah karama ga dukkanin al'ummar garin Cirumawa da kuma garin Malam da Jihar Kano baki daya, kamar kuma yadda nake miƙa saƙon gaisuwa ga yayanmu kamar mai unguwa da dukkanin iyalansa da abokanan arziki, abokananmu kamar su irin su Ibrahim Biliya da Maharazu da dukkanin dai abokanan arziki wanda Allah ya sa mu dace baki daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yakubu Sani Wudil Fahad, anan kasar Saudi Arabia. Ni dan asalin karamar hukumar Wudil ne a jihar Kano, Najeriya. Ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwar barka da sallah ga al'ummar musulmin duniya baki daya, musamman al'ummar karamar hukumar Wudil da ma jihar Kano baki daya. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga 'yan uwa, iyaye da abokanan arziki. Ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwa ta musamman ga dukkanin malamaina da abokanan karatuna, duka da fatan sun yi sallah lafiya. Sai 'yan uwana Shu'aibu Sani, Dr. Muktar Sani, Bashir Sani, Ahmad Sani, Abdullahi Sani, Abubakar Shu'aibu, Ibrahim Sani, da 'yan uwana mata Maman Sa'adatu, Aunty Miro, Maman Nusaiba, Aunty Binta, Hajiya Umman Alhaji Kawu, Aunty Nafi, Aunty Jamila, Aunty Sadiya, Maman Nasra, Maman Kautsar da ma Hajiya Hafsat da kuma 'ya'yanmu duka. Ina muku fatan an yi sallah lafiya. Allah ya amshi ibadunmu.
Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Makama, ni asalin dan jihar Jigawa ne. Yanzu haka ina zaune a nan garin Hamburg dake kasar Germany. da farko ina son ne godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon ganin watan Ramadan na wannan shekara cikin koshin lafiya muna aka yi shi muna rayi Allah ya maimaita mana na ya ba mu ikon ganin na badin badada sannan ina son na miƙa sakon barka da sallah farko ga iyayena wato Alhaji Makama Ibrahim Hajiya Amina Adiyu Hajiya Habiba Rufai Hajiya Nafisa Makama sannan ga matata wato Humaira Mustafa Sadiq sannan ƴan uwana Usman Makama Ibrahim Maryam Makama Ibrahim Makama Fatima Makama Zakariya Makama Asiya Makama Aisha Makama Al-Amin Makama Hafsat Makama Hawa Makama Amira Makama Rukayya Makama da Yahya Makama sannan abokaina su Muhammad Salim Garwa Mahmud Murtala Faruk su Injiniya Nura Garwa Injiniya Abbas Injiniya Muhammad Nura Shinshi Injiniya Abdul Majid Lawal da su Aminu Balarabe irin su Umar Mudiyolu su Ahmad Bashir Yahya su Shafi'u Sagiru su Abdul Hamid su Ismai Inwa da su Umar Bale da ne lokacin duka da fatan kowa ya salla lafiya sannan a ƙarshe ina son na miƙa sakon barka da sallah ga lokacin mutanen da suke zaune a Gor Kundila Zaria Road dake Kano sannan da lokacin mutanen Jigawa State da Kano State gaba daya Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu ikon ganin na badin badada lafiya
assalamu alaikum sunana Zainab Salisu ina zaune ne a kasar Faransa ni asalin yar Kano ci Najeriya ina miƙa sakon gaskiya sallah ga iyayena maza da mata ina miƙa gaskiya sallah ga mahaifiyata Hauwa Hajiya Hauwa Ibrahim Sani ina fata an yi cikin sallah lafiya cikin koshin lafiya ina miƙa gaskiya ta ga kawunnaina dukkanin su suna da yawa wanda bazan iya lissafa sunan su gabaki ɗaya ina fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwar sallah ga aboki babana aminin babana wanda yana daga cikin wanda Allah ya ban mana shi yanzu da rai Alhaji Nuhu Kazawa ina fata yayi sallah lafiya da shi da iyalansa cikin koshin lafiya ina miƙa sakon gaisuwa ta ga yayuna da kannena zuriya Alhaji Salisu da Hawwa'u da dukkan sauran ƴan uwa baki ɗaya ina fata Munir Sale yayi sallah lafiya da binta Ibrahim Bebeji ina fata ta yi sallah lafiya ina fata Hassana da Usaina Salisu da duk kun yi sallah lafiya ina fata Suleiman da Kabiru Salisu sun yi sallah lafiya ina fata Murtala Rahila Zahraddin Ma'azzam duk Salisu kun yi sallah lafiya ina fata Najatu da Umar da Sadiq da Abdul Aziz da Idris da Hafiz duk kun yi sallah lafiya ina miƙa sakon gaisuwa ta ga jikokin mu baki daya ina fata duk kun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwar sallah ga kawayena Sahura Habiba Maryam Inuwa Hawwa Inuwa Lami Magaji Zainab Musa Magaji Bara'atu Aliyu Hadiza Kabir Nadia Ado Sale da dukkan sauran wanda kuka ji suna da wanda ba ku ji sunan ku ba ina fatan duk kun yi sallah lafiya bazan manta Rahinatu Nasiru Danbare da mijinta Alhaji Nasiru Danbare da Hadiza Nasiru Danbare ina fatan duk kun yi sallah lafiya ubangiji Allah ka maimaita mana Allah ka sada mu da alkhairi duk sada
Assalamu alaikum sunana Lamini Idris Kaura ni asalin mutumin garin Kaura na Mode ne dake jihar Zamfara dake Najeriya ina zaune a nan kasar Burtaniya a garin Shafel to muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokaci na bikin kowace sallah karama ubangiji Allah shi mai tunita wannan tabadin badin badin badada Allah shi karbe ibadun mu ubangiji Allah ka sa muna cikin inda albarka ma albarkacin watan azumi mai albarka sannan kuma ya zama muna cikin inda za a gafarta ma da wadannan kwanaki na watan sallah da farko ina miƙa sakon gaisuwa ga matata mabruka Tijjani Haya Kaura sannan kuma ina miƙa sakon gaisuwa ga ƴaƴana Ummu Aiman da Ummu Salma da Amira sannan kuma ina miƙa sakon gaisuwa ga ƴan uwana da dangina kamar su Abu Mai Kwalla da Daura da Aunty Binta da ake ce mata Alhaji da Aunty Mairi da Aunty Wasila da ake ce mata Kaura sannan kuma ina gaida kannena kamar Aminu da Bello da Muttaka da Naziru da Rabi da Sanusi, sannan kuma ina miƙa sakon gaisuwa ta ga dukkan iyayena da sarakaina da abokanaina da dangina da duk kowa, da fatan mu sha ruwa lafiya. Allah shi karbi ibadunmu, Allah ka sa a yi bikin sallah lafiya a ƙare lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Aminu Magaji daga nan birnin Leeds da ke ƙasar Birtaniya. Ina amfani da wannan dama da ta yan uwa musulmi murnar zagayowar sallar azumi, da fatan Allah karbi ibadunmu. Ina amfani da wannan dama na gaishe da mahaifiyata Hajiya Barka Musa Suleiman da dukkan iyayena da ƴan uwa da abokan arziki da jama'ar Gumel da Jigawa da Najeriya baki ɗaya. Ina addu'a Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Allah ya dawo mana da walwala da wadatar arziki a ƙasa. Allah ya maimaita mana ya karɓi ibadunmu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum, sunana Adam Ahmed Baba Jeje, dan asalin jihar Taraba, Nigeria, mazaunin nan birnin Bismarck, North Dakota, Amurka. A farko ina miƙa ta'ziya da gaisuwar sallah da ta'ziya zuwa ga maman mu Hajiya Aisha ta Annabi Ali Ahmed Atakum, Allah ya sa ta huta. Sai gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Ali Ahmed Takum, Alhaji Umar Sharif Kaduna, baban gida Abdullahi, da Alhaji Sani Galadi Mangroje, da Alhaji Sahabu Madaga Sardauna local government, shi kuma Alhaji Mamman Taylor Takum, Alhaji mai jama'a Alhaji Habibu Hafsi da Malam Audu Golkiba da Saban Sallau duka Takum. Sai kuma gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Nasir Ahmed Baisa, Alhaji Jakiri Jackson, Imam Muktari Baisa da Ibrahim dan Azabe minista duka a Baisa. Gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Nadabu Chanchangi da family shi a Kaduna. Sai kuma gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Awal Ali Ahmed Abuja da matarsa Fatima da Bibi Suad. Gaisuwar sallah zuwa ga Musa Mekano Mejo, Alhaji Balana Ramutu Sima, Kwanan Chanchangi, Alhaji Salisu Alego, Alhaji Garba Bayani, Alhaji Saidu Das da Alhaji Isa Zuntu duka a Kaduna. Sai kuma gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Suleiman Abu Bashir da Maimuna matarsa a Jalingo, Alhaji Baba Aliki Atakum da Alhaji Baba Ali Kwanan Chanchangi, da Alhaji Salim Chindo Mai Kwando a Kwanan Chanchangi, da Alhaji Muhammadu Nada da Chanchangi, da Alhaji Baba Danjukum duka a Kaduna, da Dr. Awal Dallami Fan na Kano. A ƙarshe ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Umbuwa Muhammad Maradi da Alhaji Zaidan Muhammad Maradi. Fatan kowa ya sallah lafiya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗan uwa da abokan arziki, sunana Mahfuz daga Katsina, Nigeria, ƙasar Russia. Ina son miƙa gaisuwa na barkar sallah zuwa ga babana Malam Tawfiq, zuwa ga mamana. Ina so kuma in miƙa gaisuwa na zuwa ga ƙannaina Fatakon Muhammad Abdulrahman Abdullahi Ayuba, sai zuwa ga cousins ina duka ina miƙa gaisuwa na barka sallah. Sai ina miƙa gaisuwa na barka sallah zuwa ga dukkan musulmai wanda su muka kammala wannan azumi tare. Allah ya karɓa mana ibadan mu ya sa mu cika da imani, amin.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ahmad Mustafa Gaidan, ni dan jihar Yobe ne daga Nigeria. A yanzu haka ina kasar United Arab Emirates, wacce aka fi sani da Dubai. A yau zan so in miƙa sakon gaisuwa ta da fatan alkhairi zuwa ga iyayena. Ina gaishe da mahaifina Alhaji Mustafa Gaidan, ina gaishe da mahaifiyar ta Hajiya Hadiza Mustafa Gaidam, ina gaishe da baba ta Hajiya Amina Mustafa Gaidam. Ina son mika gaisuwa ta zuwa ga Hajiya Jiya Aisha Mai Gaidam, ina son mika sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga kakata Hajiya Hajalare Ibrahim Karube, ina son mika sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga baba Ahmad Eti Mu'azu, ina son mika sakon gaisuwa ta zuwa ga mama Hajiya Maryam Eti Mu'azu, ina son mika sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga anti Hajiya Hadiza Eti Mu'azu, ina son mika sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga dukkan yayyuna da kannena, ina son mika sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga dukkan al'umma mai duguri maza da mata dan kwada abokan arziki, ina son mika sakon gaisuwa ta zuwa ga ƴan wada abokan garin Gaidam, ina son mika sakon gaisuwa ta musamman ga dukkan abokai da ƴan uwa na garin Damaturu, ina son mika sakon gaisuwa ta musamman ga dukkan abokai da ƴan uwa da abokan arziki na garin Gombe, ina mika sakon gaisuwa ta musamman ga dukkan abokai na da ƴan uwa na da garin Kaduna, ina mika sakon gaisuwa ta dukkan al'umman Najeriya baki daya, ina wa kowa fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya karɓo mana ibadunmu, Allah ya sa mu dace, Allah ya maimaita mana, Allah ya kawo mana zaman lafiya da dawwame a ƙasar mu Najeriya.
Sauraro baki daya iyakacin gaishe-gaishe da muke da su kenan a wannan karamar sallar, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu sallah babba, za ku ji mu dauke da wasu gaishe-gaishen sallah da ƴan uwa da abokan arziki da suke a duk faɗin duniya. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, muna muku barka da shan ruwa da hada fatar Aisha gulgulan sallah lafiya. Godiya ta musamman ga duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.
Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid, ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid, dun ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid, dun ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid, yau ne sallah yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid, yau ne sallah yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid, ya ku jama'a sai wahi far'a domin yau ne ranar Eid, ya ku jama'a sai wahi far'a domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid, yau ne sallah yau ne Eid, barka barka barkakku, yau ne sallah yau ne Eid, barka barka barkakku, dukku taho. Oh, my God.